أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بكوي غواتن سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دك مكة زوا مدينة دبو دايا داري هدو دا أربعين دا دايا وان دي 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 دا شدا غواتن غوما شكرة دبو بيو دا شاتر ميلادية كمان يندا مكة القورتا إن شاء الله ومكة تعوانا رانا za mu fara gabatar da wannan littafi na akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan littafin yana da ban sha'awa da ban kai kwarai da gaske wanda babban malami al-sheikh al-alim al-allama abdullah bin muhammad bin uthman al-ma'ruf bin fodi wato malam abdullah gondu shi ya wallafa wannan littafi mai suna akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa karatutukan mu na yau da kullun da muke karanta hadisai kusan muna jin abubuwan da malam zai kawo anan amma yayi kokari kawai ta yanda ya dunkule sakon a cure kawai zai dauko abubuwan ba tare da kila mun tsawaita dauko wanda ya ruwaito hadisi ko sahabin da aka ji hadisin daga gare shi ba wayannan kuma yana daga cikin abubuwa wayanda al'umma musulmi suke karancin su dabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune tsira ga al'umma musulmi a duniya kuma sune tsira ga al'umma musulmi a lahira suffantuwa da waɗannan suffofi shi zai yaye damuwoyin da suke damun al'ummar musulmi a yau shi zai kawar da yawa daga cikin matsalolin da muke fama da su da kuncin rai da kuncin rayuwa da abin da yake kama da haka ba wai karantawa ba kawai littafi ne wanda gaba daya bai fi page 16 ba littafin amma sakon da yake dauke da shi ko shakka babu in za a buda to zaka iya yin akalla mafi karanci kai mujalladi daya da shi wannan littafin littafin na zabi mu karantar da shi a wannan majalisi na ainihin wato Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta mu ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin fata na da ni da ƴan uwa masu sauraro wannan littafi yayi mana tasiri wajen canja dabi'un mu da halayen mu da kokarin kwaikwaya irin dabi'u da halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da malam zai karantar da mu a cikin wannan littafi to bisa dabi'a ko da yaushe idan an tashi karanta littafin malami akan so a san wane ne shi wannan yakan kara wa abin da za a karanta a cikin littafin sa kima kwarai da gaske kamar yanda muka sani Sheikh Abdullah Gondo ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai waɗanda aka yi su a wannan ƙasa tamu a kuma wannan nahiya tamu ta ƙasar Hausa wanda cikin ƴan bayanai kaɗan za mu ji wane ne shi shi dai kamar yadda malamai suka ce sunansa Abdullah ibn Muhammad Fodi ita kalma Fodiyo ko Fodiye kamar yadda wata rana mun yi wata samina ko wani ainihin wato wata daura da aka tattara littafan Shehu Usman dan Fodiyo da na Abdullahi Gondu da na Muhammad Bello da wasu daga cikin littafan na Asma'u a Sakkwato aka yi daura din kuma Sultan Sa'ad Abubakar Allah ya kara masa lafiya shi ya dauki nauyin wannan daura din ta wajen adadin wajen kwana uku haka ko wani abu mai kama da haka aka tattaro mana littafan Shehu Usman dan Fodiyo da ƴan uwansa kimanin guda 12 aka ɗebo manyan malamai a cikin nan cikin Sakkwato din aka karkasa mu ajujuwa suka dinga shiga suka ba mu ainihin wato sakon da wayannan littafai suke kunshe da shi kuma har ma a wannan shekarar ina ganin kamar bara ne ko bara dai ko bara waccan aka ma fito da littafan Shehu Usman dan Fodiyo wanda shi ma Sa'ad Abubakar din Sultan yayi kokari wajen tattara littafan aka yi musu bugu irin na zamani mai kyau shi na Shehu Usman dan Fodiyo aka tattara su cikin mujalladi guda uku shi kuma na Muhammad Bello shi ma ina ganin aka tattara shi cikin mujalladi ko biyu haka ina jin biyu ne sannan na shi Malam Abdullahi Gondu su ma aka tattara su cikin mujalladai guda uku to a wannan tafiyar Allah ta'ala ya kaddara mun yi nasarar samun na Shehu Usman dan Fodiyo guda uku da kuma shi na Muhammad Bello to amma shi na Malam Abdullahi Gondu ne a lokacin aka ce yayi wahala to har zuwa yanzu dai muna ta bibiya Allah bai sa mun samu ba dan haka wannan bawan Allah kamar yanda muka ji ainihin wato sunansa shi Fodiyan Al-Faqihu shi ake kira da Fodiye ko Fodiyo ina ganin da fulatanci ne Fodiye ko Fodiyo amma Fodiye ne kamar yanda wani cikin malaman da suka karantar da mu yace Fodiye ne ba Fodiyo ba kila ko turawa ne ko da turanci ake cewa Fodiyo amma dai Al-Fodiyo ma'anarsa shine Al-Faqih to shi sunan mahaifin Abdullahi Muhammad Fodiye ma'ana Al-Faqih ibn Uthman dan Uthman ibn Salih dan Salih ibn Harun dan Harun ibn Muhammad dan Muhammad Muhammad Gurdu shi kuma Muhammad Gurdu dan Jabbo ko Jubbo shi kuma Muhammad dan Muhammad Sambo shi kuma dan wato Malam Ayuba sannan shi kuma dan Masirana shi kuma dan Buba Baba shi kuma dan Musa Jakolo wato kaga kaman wannan mai suna Jakolo kaman duk daga abin nan din ne da haka wannan shine a takaice sunansa da kuma kadan daga cikin nasabarsa ana yi masa lakabi da alkunya ana ce masa wazir ana masa lakabi da wazir kuma ana masa lakabi da nadiratuz zaman wato irin wanda a zamani ba a fiye samun irinsu ba an kira shi wazir ana masa lakabi tunda shine wazirin yayansa Abdullahi Shehu Usman dan Fodiyo ana kuma yi masa lakabi da Allamatus Sudan sannan kuma ana yi masa alkunya da Abi Muhammad an haifi Malam Abdullahi na Gondo a wata alƙarya da ake kiranta Dagel ko wani gari ko ƙauye da ake kiransa Dagel wanda wannan alƙarya tana daga cikin alƙaryu ko garuruwan da suke ƙarƙashin masarautar Gobir ta wannan lokaci to game da shekarar da aka haife shi da shekarar da ya bar duniya gaskiya akwai maganganu da sabani akai to saboda haka ba a samu kusan tsayayyar magana ta takamaiman in ka bibiye tarihin za ka ga wasu sun kawo wasu shekarun da aka haife shi da kuma wanda ya bar duniya wasu kuma za ka ga sun kawo sabanin haka amma dukkanin su in ka tattara za ka ga yayi shekara kusan dai 65 zuwa 66 a duniya anan dai binciken da ke hannuna shine an haife shi a shekara ta 1180 hijiriya wanda ya daidai da 1766 Shehu Abdullahi Gondo ya taso a cikin wani irin gida na addini, ya taso a cikin gida masu wayewa kuma wayewa ta ilimi madaukakiya, ta yanda kusan kaso 85 cikin 100 na malamansa, to za ka ga tsakankanin iyaye, kakanni, baffanni, yayyu, haka duk kusan a haka karatutukan mafi kaso mafi tsoka, dan kasancewa ya taso cikin family na ilimi dama. Kafin ya fara fita ko a ce ya fita wani guri, to anan dai ya kusan yayi karatu da yawa wajen mahaifinsa, yayansa wato Sheikh Usman dan Fodio, da ƴan uwan mahaifinsa, da kakanni da sauransu, wanda an ce a wajen mahaifin nasa ma ya haddace Alkur'ani. Dan haka an ce tun yana matashi ko yana yaro ya shagaltu da da'awa zuwa ga Allah madaukakin sarki. Sannan Abdullahi dan Fodio mutum ne kamamme, mutum ne mai addini, mutum ne mai dabi'u ababen yarda, halaye masu kyau, yana da dadin zama, yana da kyakkyawar mu'amala, mutum ne mai yawan kunya, mutum ne mai tausayin bayin Allah, mutum ne mai tawalu'u, mai kankan da kai, sannan mutum ne mai sakin fuska, sannan an ce mutum ne mai juriya. Wannan duk yana daga cikin akhlaq ko halayen Malam Abdullahi ainihin wato na gwandu. To kamar yadda muka ambata, kusan yayi karatu a wajen malamai da yawa, an ce yayi karatu wajen malamai sun kai kimanin 18 in ban manta ba, amma kusan rabin su duk ƴan uwa ne, kakanni, kamar yadda muka ambata duk kusan anan yayi karatun. Daga cikin dai wanda ya kunkuɗi karatu a wajensa akwai babban yayansa ainihin wato Sheikh Usman dan Fodio rahimahullahu ta'ala. Sannan shi ma yayi dalibai da yawa, kadan daga cikin dalibansa wanda suna da yawa akwai Sheikh Muhammad Sa'ad ibn Sheikh Usman ibn Fodi, ma'ana akwai Malam Muhammad Sa'ad dan gidan Sheikh Usman dan Fodio, yayi karatu a wajen wato kaman kanin mahaifinsa kenan. Sannan akwai Muhammad Bello wanda shi ma dan gidan Sheikh Usman dan Fodio ne, shi ma yana daga cikin wanda suka yi karatu a wajen Abdullahi Gwandu. Sannan akwai Nana Asma'u, ita ma ƴar gidan Sheikh Usman dan Fodio ce, ita ma ta yi karatu a wajensa. Sannan akwai Sa'ad bin Abdurrahman, Malam Sa'ad bin Abdurrahman, akwai ɗansa shi kansa Abdullahi na Gwandu din, ɗansa mai suna Aliyu, shi ma ya yi karatu a wajensa. Sannan akwai Malam Muhammad Mudi, akwai Malam Muhammad Bukhari, wannan duk suna daga kaɗan daga cikin almajiransa. Sannan abin da ya shafi wallafe-wallafen Shehu Usman dan Fodio, Shehu Abdullahi Gwandu, lalle ya yi wallafe-wallafe masu tarin yawa a fannoni daban-daban. A abin da ya shafi ulumul Qur'an, wato yana daga cikin baiwar da Allah ya masa, gashi dai mutafannin ne, ya taba kowane bangare, kamar yadda in ka ji littafin da ya wallafa za ka fahimci haka. A abin da ya shafi ulumul Qur'an, yayi littafi mai suna Ziya'ut Tawil fi ma'ani tanzil, sannan yayi littafi mai suna Kifayatu Du'afa'is Sudan fi bayani tafsiril Qur'an, sannan yayi Al-Fara'idul Jalila wa Wasa'idul Fawa'idil Jamil, sannan yayi Miftahut Tafsir, wanda kaman nazam ne na abinda ke cikin al-itiqan da niqaya. Duk waɗannan littafai na Imam Suyuti ne, sai ya tattare su sai ya wake su, kuma duk dama itiqan kaga babban littafi ɗin cikin littafan ulumul Qur'an. Sannan abinda ya shafi ilimin hadisi, yayi durarul hikam lir rasul wa ahlul kiram yayi sirajul jami'u lil Bukhari, sannan yayi misbahur rawi, sannan yayi nailul ma'mun min jawami'i kalimin rasul, sannan yayi diya'us sanad. Wannan abun da ya shafi ilmin hadisi. Sannan abun da ya shafi usuluddin, yayi alfiyatul usul, yayi khulasatul usul, yayi al-aqidatus sanusiyya, yayi nazmul wusta, yayi diya'u ulumuddin. Abun da ya shafi fanni na hudu na fiqhu, nama yayi rubuce-rubuce da yawa. Daga ciki akwai Dawul Musalli, akwai Diya'ul Anam fil Halal wal Haram, akwai Kifayatul Awam fil Buyu, akwai Kifayatul Dullab fil Nikah, akwai al-lu'lu'ul masun fi qawa'idul uyun akwai an-nasihatu bi taqribi ma yajibu ala kulli mukallif ko mukallaf akwai diya'ul umma fi adillatil a'imma akwai kuma kitabut targhib wa tarhib a abin da ya shafi jagoranci da gudanarwa da abin da ya shafi siyasa irin ta shari'a to anan ma yayi lissafai da yawa abin da ya shafi mulki gudanarwa da siyasa irin ta addinin musulunci daga ciki akwai sabilus salama fil imama wannan wani littafi ne sabilun salama fil imama a cikin littafansa akwai diyaul imam fi salahil anam akwai diyaul ahlir rashad fi ahkamil hijrat wal jihad akwai diyaul hukam fi ma lahum wa ma alaihim min al ahkam akwai diyaul khulafa wa man dunahum min al aqawiyai wad du'afa akwai diyaul sultan wa ghayruhu min al ikhwan akwai diyaul siyasati wa fatawan nawazil mimma huwa min furu'id din min al masail akwai littafin diyaul al mujahidina humatud din ar rashidin akwai diyaul wilayat fil umur ad dunyawiyya wad diniyat wannan game da abun da ya shafi ainin gudanarwa da abin da ya shafi siyasa ta shari'a a abin da ya shafi adabul islamiyya da kuma nasihohi da shiryarwa akwai littafin adabul ibadat wal adat akwai littafin adabul muashara li talabin najati fil akhirah sannan akwai idahu zadul ma'ad bi muraqabati al awqat bil awrad akwai at-tibyan li huquqil ikhwan تعليم الانام بتعظيم الله نبينا عليه الصلاه والسلام سنا اكو تهذيب الانسان من خصال الشيطان اكو جوده السعاده اكو سبيل اهل الصلاح الى الفلاح اكو سبيل السنه الموصله الى الجنه وجوار الله ذي المنه اكو ذي المنه سبيل النجاه اكو شفاء الناس من داء الغفله والوسواس akwai shukrul ihsan ala minanil mannan diyaul ihtisab tariqus salihin sannan akwai alamatul muttabi'in li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam akwai fada'ilul jihad akwai masalihul insan al muta'alliqa bil adyan wal abdan akwai kitabul mawa'id akwai an-nasa'ih fi ahammil masalih wa huwa ad-din akwai an-niyatu fil a'mal ad-dunyawiyya wad diniyat to wannan shi ma kaga kadan game da abin da ya shafi wannan fannin a abin da ya shafi kuma larabci kaga dai ainihin wato mutum ne wanda ya taso a kasar Hausa kuma baki amma har abin da ya shafi janibin larabci ya bada gudunmawa abin da ya shafi lughatul arabiyya da kuma adab akwai hisnul rasil littafin sa ne akwai talkhisul hisnul rasil akwai daliyatul sheikh abdullah fi madhhi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai fatuhul latif alwafi fi ilmai al-urud wal qawafi wannan abin da ya shafi ilmin urud da kafiya abin da ya shafi zubin waka yayi rubutu anan akwai nafahatul bashariya sharhul qasaidil ashari wato ashariya akwai wani littafi qasaidul ashariya to yayi masa ainihin wato sharhi abin da ya shafi babul lugha kenan abin da ya shafi tarihi da tarjuma to nan ma yayi rubuce daga ciki akwai wannan littafin da zamu karanta akhlaqul mustafa sannan akwai diyaul ulul amr wal mujahidin fi siratin nabiy wal khulafa'ir rashidin akwai diyaul wato muqtadina lil khulafa'ir rashidin akwai tarikhul ulama was salihin akwai ida'in nasukh ko nusukh man akhadtu minhum min ash-shuyukh wannan an ce a cikin sa ya faffadi duk wanda ya karatu a wajen su malaman sa da ya karatu a wajen su ya kawo su sannan akwai kitabun nasab akwai mausufatu sudan akwai ainihin wato ta'arib ma a ajama sheikh usman akwai fatuhul basir fi ilmi tafsir akwai miftahul tahaqquq fi ghalibi ma yahtaju ilayhi fil mantiq wannan abin da ya shafi ilimin mantiki wannan kadan daga cikin ainihin wato rubuce-rubucensa wanda da na kirga kusan iya wa'inda na gani sun kai kusan 40 da wani abu kusan 50 ba kaɗan ainihin wato littafan da ainihin wato malam Abdullahi na Gwando ya ainihin wato wallafa sai a takaice rasuwarsa Shehu Abdullahi wato Abdullahi Gwando ya raso a shekara ta 1244 Hijriya, wanda ya daidai da shekara ta 1828 ko 29. An kuma binne shi a garin sa, a kuma inda ya zama ribadi shine Gwandu, wanda nan aka fushi shine aka fushi ya fushi hara da Abdullahi Malam Abdullahi Gwandu. Allah madaukakin sarki ya masa rahama da kuma sauran mataimakansa da iyalan gidansa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai wannan ayyuka nasa na alkhairi da gudunmawa da ya bawa addini cikin mizanin kyawawan ayyukansa. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da amfanar da mu abubuwan da waɗannan manya-manyan bayin Allah suka rubuta. To wannan a takaice shine Malam Abdullahi Gwandu. Za mu shiga cikin ainihin wato shi littafin namu kai tsaye insha Allah. Malam yace bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban manzanni, wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahbihi ajma'in da sahabbansa baki daya. Amma ba'ad yace bayan haka, fa hadhihi akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam, yace wannan littafi yana kunshe yana dauke da halaye da dabi'un al-Mustafa zababbe shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace famanikta dahu fiha safa, duk wanda yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiha, cikin waɗannan dabi'u safa zai tsarkaka, zai zama tatacce, zai zama na musamman, zai zama na daban. Allah madaukakin sarki ya sa mu zama tsarkakakku, Allah ya sa mu zama na daban, mu zama ainihin tatattu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, saboda biyayya da kuma koyi da halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya fara yace kana alaihi salatu wassalamu a'laman nas, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi sanin mutane. Wannan ɗaya ce daga cikin ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam, ilimi, ya kasance a'laman nas, shine mafi ilimin mutane, mafi sanin mutane. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah madaukakin sarki ya ilmantar da shi, kamar yadda muka sani tun lokacin da aka fara saukar masa da wahayi har zuwa lokacin da wahayi ya gama sauka zuwa gare shi, dan haka shi yasa aka kira shi da annabiyul ummi. Annabi ne wanda yake al-ummi, babu wata makaranta da ya taba halarta, amma duk wani mai karatu kuma a wajensa ya ji karatun. To kaga wannan yana daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam, ilimi. Kenan anan daga cikin abin da ake bukata mu koya anan shine mu dage wajen neman ilimin addinin musulunci, domin ba daidai bane kana son kai koyi da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ka dinga zama cikin jahilci, a matsayin ka na namiji ko a matsayin ki na mace, a matsayin ka na magidanci ko a matsayin ki na ainihin wato matar gida. Da haka kake nan neman ilimi yana daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam. Dole ka ware wa kanka lokaci bayan harkokin yau da kullun, bayan in kai dan kasuwa ne ko kai ma'aikaci ne ko kai dan kwadago ne, to kuma ya zama ka ware wani lokaci da kake kokarin sanin mahaliccinka, kake kokarin sanin annabinka, kake kokarin fahimtar addininka. Ba daidai bane kana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka suffantu da suffa ta jahilci, domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai suffantu da ita ba. Da haka daga cikin akhlaq na annabi sallallahu alaihi wasallam a'laman nas, to kenan duk wanda ya zama ajhalan nas kaga sun yi hannun riga da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ɗabi'ar. Da haka wajibin mu ne mu tashi mazan mu da matan mu, yaran mu da kanana, mu bazama mu bibiyi malamai, mu samu majalisai da masallace da ake karantar da ilimin mukana addini, mu dinga halarta alal aqalli, mu zauna mu saurara dan mu san yanda zamu gyara alakar mu da Allah madaukakin sarki, yanda zamu ƙara fahimtar wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa tsarkaka da matayen gidansa, da kuma yanda zamu fahimci yanda zamu bautatawa Allah subhanahu wataala. Da haka ba daidai bane zama da jahilci, zama da duhun kai, mutun ya yadda ya tsware a harkar iya samun neman duniya, amma ya zamanto kuma game da lahira ya zamanto jahili ne murakkab, wanda bai san komai ba, ba daidai bane. Dan haka dai a wannan ɗabi'a ta farko malai yace kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'laman nas, daga cikin halayen annabi ya kasance mafi sanin mutane, wa arwa'an nas wa azhadan nas, shine mafi tsantsenin mutane duk wani mai tsantseni almajirin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai kai ma'aikin Allah tsantseni ba wa azhadan nas shine mafi gudun duniyar mutane dukkan wani zahid wani mai gudun duniya da ka taba jin labarin sa a duniya wanda duniya ta yadda da zuhudin sa bai kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa zuhudu ya fi kowa tsantseni to wannan kalmomi guda biyu da alwara'u da az-zuhud shin ko suna da bambanci ko kuma abu ɗaya ne lalle malamai sun ce kamar yanda ibn al-qayyim a cikin littafin sa madarikus salikin ya kawo ta magana ta shekul islam inda ya bambanta tsakanin alwara'u da kuma ainihin wato az-zuhudu suka ce shi az-zuhudu ablagu min alwara wai shi zuhudu ya fi fadi ya fi kaiwa matuka sama da alwara'u wa ashrafu minhu kuma ya fi daukaka shi zuhudu sama da alwara'u domin suka ce alwara'u dakhilun fi dhimni zuhud shi wara'u tsantseni yana cikin kunshin kunzumin az-zuhudu cikin kilas da azuzuwan zuhudu akwai alwara'u kenan ka fahimci wannan walaysa kullu wara'in zahidan ba duk mai tsantseni bane ake ce masa zuhud zahid mai gudun duniya an fahimta amma dukkan zahid to wara' ne amma ba dukkan wari'u ne kuma zahid ba kaga kenan kalmar az-zuhudu a ammu ta fuskar ma'ana sama da alwara'u alwara'u tana komawa cikin zuhudu dan haka duk zahid to zaka same shi da tsantseni amma ba duk mai tsantseni bane kuma yake zama zahid na fata an fahimci wannan ko da yake suna da tarayya dukkanin su da az-zuhud da alwara'u duk ma'anar su tana haduwa wajen cewa alwara'u da az-zuhudu shine barin al-muharramat umuman wal makruhat wal mutashabihat wa fi'lu da'ati fil wajibati wal mustahabbat wa ashya'ul ukhra suka ce da shi wanda yake da tsantseni da wanda yake da gudun duniya to dukkanin su zaka same su duk wani abu wanda sunansa haram gaba ɗaya ba sa yin sa in dai haram sunansa to mai tsantseni baya yi haka zahid baya yi haka dukkan makruhat abubuwan da aka ce abubuwan ki ne makruhai ne to zaka samu zahid baya yi sannan mai wari'u mai tsantseni ma baya yi wa fi'lu da'at fil wajibat wal mustahabbat sannan zaka same su duk su biyin kowannen su ya kura maneji wajen biyayya ga Allah cikin dukkan abin da Allah ya wajabta da kuma abin da Allah ya ce mustahabbi ne an so ba dole ba ma'ana zaka samu duk su biyin sun hadu wajen kin dukkan abin da Allah ya haramta ko ya karhanta duk su biyin sun hadu wajen biyayya ga abin da Allah ya wajabta da kuma wanda ya mustahabbantar an bayyanta ko sai dai kamar yanda na faɗa muku az-zuhudu ablagu min al-wara wa arqa min shi az-zuhud yafi fadi yafi kaiwa makura sama da al-wari'u sannan ya ma fi daukaka sama da al-wara'u mafi kyawun abinda aka faɗa game da bambancin al-wari'u da kuma az-zuhud shine abinda na faɗa dazu na wanda ibn al-qayyim ya faɗa cikin madarijus salikin wato yake cewa naji shekul islam ibn taymiya Allah ya kara masa yadda yana cewa shi az-zuhudu shine tarku ma la yanfa'u fil akhirah az-zuhudu huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah shi zuhudu shine barin duk wani abu da ba zai amfanar da kai ba a lahira ko me shi zaka ga zahid in dai ba zai masa amfani ba a lahira to zaka samu zahid baya yi wannan shine az-zuhudu tarku ma la yanfa'u fil akhirah barin duk wani abu da ya san ba zai tsina na masa komai ba a lahira wannan shi ake kira da az-zuhud yace wal wara'u shi kuma al wara'u tarku ma takhafu dararuhu barin duk abin da kake tsoron zai iya cutar da kai a lahira kun fahimci bambancin wancan tarku ma la yanfa'u fil akhirah wannan kuma tarku ma takhafu dararuhu barin duk wani abu da kake dare kake tsoron zai iya kawo ma cikas a lahira in ka bashi to ka zama mai tsantseni
barin duk abin da ba shi da amfani ba zai amfane ka ba a lahira in kana irin wannan ka zama zahid mai gudun duniya. Ina fatan gane. To wannan sai malam ya ce wannan fassarar tana daga mafi kyawun abin da aka faɗa game da bambancin alwara'u da az-zuhudu, kuma tana daga cikin ma'anar da tafi haɗe ma'anar su gaba ɗaya. Amma in banda wannan ma'anar akwai ma'anoni daban-daban da malamai suka yi ta kawo, kowa ya kawo gurgudan fahimtarsa. Akwai ainihin wato Malam Sufyan al-Thawri yana cewa ma ra'aitu ashala min al-wara ma haka fi nafsika fatrukuhu. Shi abinda Malam Sufyan al-Thawri ya fassara al-wara'u yake cewa duk abinda yake maka kaikayi a rai kawai ka bar shi. Kaga hadithin da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka, an fahimta? Duk abinda yake maka kaikayi ka ji baka gama nutsuwa da shi ba, wannan abin kada ji ka kasa nutsuwa ka bar shi kawai. In kana irin wannan da zara abu ya zo ka ji cewa kawai kai baka gama nutsuwa ba da shi, ba wani zancen kai abin nan, kawai zaka yi watsi da shi. Wannan shine alwara. Sai malam Hassan al-Basri yake cewa misqalu dharratin min alwara, wai qayyan zarra ta alwara'u khairun min alf misqalin min as-sawmi was-salah, wai yafi alheri sama da nauyi misqal dubu na sallah da azumi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hada ainin alwara'u kullahu fi kalbi kalimatin wahida, a kalma daya gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni, yana daga abinda zakai a musulunci, musuluncin kai zama kyakkyawa ka bar duk abinda ba shi da amfani, shine tarku ma la ya'ni. Fa hadha ya ummu tark lima la ya'ni min al-kalam wan-nazar wal-istima' wal-batash wal-mashy wal-fikr wa sa'ir al-harakat adh-dhahira wal-batina, fa hadhihi al-kalima kafiya shafiya fil wara. Wannan hadisin ya tattara bayani akan al-wara'u, ya kunshi magana duk wanda magana da ba ta da wani amfani ba za ta amfanar da kaiwa. Kaga wannan zancen ka zauna ba ku ta musu, kai lokacin ka yana da muhimmanci, yana daga shi sai aka ce annabi ya fi kowa wara'u, ya fi kowa zuhudu, saboda maganganunsa za mu karanta a can, baya maganganu masu tsawo shi, ya fi kowa balaga da fasahar harshe amma baya tsawaita magana. Kenan alwara'u har magana ka in kana yin raran magana baka da alwara'u a magana. Da haka kenan sai zaman to tarku wato ya game barin duk abinda ba zai amfani mutum ba minal kalam na magana, wan nazar da kalle-kalle, wal istima da sauraro, wal badash da tabawa, wal mashyu da tafiya, wal fikru da tunani, wasairul harakat da sauran dukkan wani kaiwa da komowa na fili, wal batina da na ainihin wato boye. Fa hadhil kalima, wannan kalma tarkuhu ma la ya'nihi kafiya shafiya fil wara. Amma game da zuhudu, wannan game da alwara'u kenan. Shi kuma Malam Sufyan al-Thawri yace az-zuhudu fi dunya, shi gudun duniya yace ba wai a cin abinci mai kauri mai kaushi bane wanda yake bashi da taushi. Mutum yace ai shi ba zai ci abincin da aka gyara shi ya laushi ya wane ne ba, a'a yace ba wai a cikin cin abinci mai kausa-kausa, an fahimta? Ko sanya a baya mutum kullun ya zamanto da wani, ko ya samu wani yadi mai karfi ya zama shi kawai kullun shi yake sawa, yake cewa ba wannan bane zuhudu. Innamaz zuhudu fi qaulihi ta'ala, wai zuhudu gaba daya ba a cikin kake cin abinci mai kyau-kyau ka shiga gida mai kyau, ba anan zuhudu yake ba. Zuhudu yana tattara, ya tattaro a cikin fadin Allah ta'ala, likai la ta'asau alama fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. A karkashin wannan fazahidu, shi mai gudun duniya la ya furahu minad duniya bi mawjudin, baya wani farin ciki da wani abu da ya samu na duniya, kaman yanda wala ya asafu minha ala mafqudin, ba kuma ya takaici game da abin da ya rasa na duniya. Wannan zahid ne, duk mai irin wannan dan ka ganshi da kudi, ka ganshi da waya, ba wannan yana wani murna ko yana wani farin ciki bane, shine likai la ta'asau ala ma fatakum, abinda mutum ya rasa shi ba ma ya takaici a kansa. Wala tafarahu, kuma ba za ka same shi yana fariya, yana wani murna, yana kaiwa ya kasa zama alama atakum akan abinda Allah ya baku. Ma'ana shi sai ya zama zahid, shine wanda abinda ya samu na duniya wannan ba za ka ga ya dauke hankalin sa yana ta murna yana ta buki yana ta bata lokaci akai ba sannan ba za ka taba samu yana takeici akan abin da ya rasa ba inda na duniya ne dan ya rasa wani abu zai ci gaba da harkokin sa baya tsayawa ya ta damun kansa akan kudin sa da suka zube ko kudin sa da ya rasa ko kaza da ya rasa an fahimta da haka baya nufin cewa watsi da duniya gaba ɗaya shine zuhudu domin malam ainihin wato Sufyan al-Thawri ya bada misali yake cewa annabi Sulaiman da annabi Dawud alaihi salam su ne mafiya zuhuda a mutanen zamanin su amma suna da kuɗi suna da mulki suna da mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga wanda yafi kowa gudun duniya saki ba kaidi an gano cewa yafi kowa shi yasa aka ce azhadan nas yafi kowa zuhudu amma yana da mata guda tara bai kiyin aure ba dan haka dauka kiyin aure shine zuhudu wani za ga kiyin aure ko kuma ya samu ainihin wato yake cin abinci mai kyau ko yake kaza ko yake kaza ko yake sana'a wannan wani shi a haka ya fahimci zuhudu annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi zuhudin mutane amma yana da mata tara sannan Abdurrahman bin Auf Zubair bin Awwam Uthman bin Affan Allah ya kara musu yadda wannan duk zahidai ne tare da kuma suna da kuɗi mai yawa Al-Hasan bin Ali shi ma yana cikin az-zuhad amma ta tare da haka mutum ne mai yawan wato san aure tunne mai yawan yayi aure auren mata da yawa Abdullahi bin al-Mubarak yana daga cikin jagororin wato zahidai amma yana da dukiya mai yawa Layth bin Sa'd yana daga cikin a'immatu zuhad amma wa kana lahu ra'su malin yana da dukiya mai yawa wanda har ma yana cewa laula hadha ba dan wannan kudaden ba da jarin da muke da shi muna juyawa mu ci abincin mu dauki nauyin iyalanmu mu sa ƴaƴanmu a makaranta mu kula da harkokin mu na yau da kullun latamandala bina haula yace da wayannan masu mulkin sun yi hankici da mu Layth bin Sa'd mai kudi ne an bayyanta kuma ba za ka ce ba zuhudu bane dan haka wannan malam ya ba mu misali dan kakka dauka duk lokacin da aka ce zuhudu shine mutun ya ki morar abinda shi yasa Allah ta'ala ya ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya Imam Ahmad bin Hanbal yawa yana daga mafi kyawun abinda aka fassara zuhudu da shi har wa yau maganar Al-Hasan da yake cewa ba zuhudu ba gudun duniya bane bi taharimil halal abu halal ne ka haramta wa kanka wala ida'atil mal ko tozartar da dukiya walakin an takuna bima fi yadillahi aw saqu minka bima fi yadika shine wai shi kuma yanda ya fassara sai ce ya zama abin da ke wajen Allah shi yafi amuntuwa kafi amuntuwa da abin da ke wajen Allah sama da abin da ke hannunka kar abin da ke hannunka kafi gamsuwa kafi natsuwa da kudin hannunka da mulkin da kake tare da shi sama da abin da ke wajen Allah madaukakin sarki wa anta kuna fi thawabil musiba idza usibta biha kuma ka zamanto kullun wajen kokarin fatan samun ladan wata jarabawa da aka jarabce ka da ita malam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa az-zuhdu fid dunya qisarul amal wai gudun duniya shine takaita buri shi kuma haka ya fassara az-zuhud yace takaita buri an bayyana ko wa fi riwayatin ukhra yace annahu adamu farhihi bi iqbaliha wala huznihi ala idbariha kaga kaman waccan ayar wala wato likai la ta sau ala wa fatakum sai yace a wani kaulin sai yace rashin yin farin ciki da murna dan duniya ta samu sannan da rashin bakin ciki da takaici dan ta juya baya kai duk daya ne in ta samu kana nan yanda kake ba za ka fasa bin Allah ba za ka fasa riko da addinin ka ba za ka fasa kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi da halayensa ba dan kuma Allah ya kawo jarabawa kudi sun kare wannan ba za ka ja da baya ba game da abin da kake yi na bin Allah wannan shine zuhud domin an tambayi shi Imam Ahmad bin Hanbal aka ce mutumin da yake da dinare dubu za a ce masa zahid za a ce mai gudun duniya qala na'am yace kware kuwa shari'atu Allah ya faraha idza zadat wala yahzanu idza naqasat amma sharadi shine kada ya dinga murna in dinare dubun nan ya karu kuma kai ya takeici in ya ragu an fahimta dinare dubu aka ce mutumin da yanzu yake da misali a ce mutumin da yake da miliyan 100 yanzu shi ma zuhudu ne Imam Ahmad yace kware da gaskiya amma sharadi shine idan suka zama miliyan 200 kai ya murna kai ya murna idan kuma suka dawo miliyan 50 kai ya bakin ciki to sun ba fadi maganganu gaskiya da yawa game da abin da ya shafi az-zuhud abin da yasa na tsawaita bayani akai dan ana samun rashin fahimta game da zuhud wani ya dauka gudun duniya shine mutun yake komai mai kyau na rayuwar duniya koda yana da halin da zai haka sai ki ko kuma yake tashi ma ya nema shi duk a fahimtar sa wannan zuhudin da haka dai kaga kenan muka dauki a dunkule waccan ma'anar da Sheikhul Islam ya bayar shine al-wara'u shine barin dukkan abin da kake tsoron zai cutar da kai a lahira az-zuhudu shine barin ainin abin da ba zai amfane ka ba a lahira to wa'annan dabi'un guda biyu annabi ya fi kowa su annabi ya fi kowa wara'u ya fi kuma kowa zuhudu shi yasa aka ce wa arwa'an nas ya fi kowa tsantse ne ya fi kowa watsi da dukkan wani abu da ya san zai kawo cikas a lahira wa azhadan nas ya fi kowa gudun duniya ma'ana ya fi kowa watsi da abin da ya san ba zai amfana da shi ba a lahira dan haka anan abin da ake so da ni da kai mu koya shine mu koyi tsantseni mu koyi zuhudu ba za mu iya irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma mu iya kokarin mu kamanta fatashabahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu mu kamanta wajen kokarin dukkan abin da muka san zai iya kawo matsala zai iya kawo cikas zai iya kawo gosulo a lahira mu yi watsi da shi sannan duk abin da ba zai amfanar da mu ba a lahira shi ma ya zama to mun yi watsi da shi to in muka samu wannan mun samu wannan dabi'a cikin dabi'un ma'aikin mu annabi musallahu alaihi wasallam na ainin tsantseni da zuhudu wa akraman nas annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi karamcin mutane wa a'dalan nas mafi adalcin mutane yafi kowa karamci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am wa akraman nas yafi kowa karamci yafi kowa mutunci yafi kowa kuma mutunta mutane babu wani wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam mutunta dan adam shi yasa aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akraman nas yafi kowa mutunci duk wani mai mutunci to a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan haka ba ka da mutunci to kai hannun riga da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka daga cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam akwai karamci mutunci dan haka suffantu da wannan suffa dan uwa ta mutunci ka san mutuncin kanka ka kuma san mutuncin mutanen da kake rayuwa a tattare da su wa a'dalan nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa adalci kenan daga cikin abinda ake so mu koya a wannan dabi'a shine mu zama masu adalci koda wanda muke tattare da shi wato wanda ake so miwa adalcin ba ma shiri da shi koda wanda ake so miwa adalcin ba musulmi bane wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kinku da kiyayyaku ga wani mutum ko wasu mutane su sa ko ya sa ku ki masa adalci ko ku ki musu adalci dan haka adalci yana daga cikin kyawawan dabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk rashin gaskiyarka in ka zo ba zai baka gaskiya ba duk gaskiyarka baya kallon kai mai rauni ne ko mai karfi ne zai baka gaskiyarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ajiye komai a inda ya dace shine a'dalan nas ku kace mai karatu ai ko za a jike sai mun wa a'dalan nas ya fi kowa adalci wa ahlaman nas annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fi kowa hakuri kaga wannan shi ma kar ku dauka muna so mu kosar da kanmu da halayen annabi kawai wallahi daga cikin manufata shine wannan littafi ya mana tasiri wajen canza koyaya na ainihin yanda muke gudanar da rayuwarmu annabi sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas ya fi kowa hakuri an yi masa abubuwa na hauka an yi masa abubuwa na wauta an yi masa abubuwa na jahilci annabi sallallahu alaihi wasallam ya jure yayi hakuri dan haka daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam kyawawa akwai hakuri an ce ahlaman nas an shake annabi sallallahu alaihi wasallam an jefe shi an zage shi Allah an ce shi ba irin abin da ba ya masa ba amma ya daure ya cije ya jure dan haka wannan dabi'a a matsayin mu na masu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kokarin ainihin bin sawun annabi sallallahu alaihi wasallam to mu suffantu da wannan suffa ta hakuri da juriya da kan abinda muke ciki na gwagwarmayar rayuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas ba ka da hakuri to ka rasa wata dabi'a cikin dabi'u kyawawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanka ce kai baka da hakuri kamar zawayi kake ana yi maka kai baka bukatar ku yi mun addu'a ba mun da hakuri a'a ka zamanto wannan siffa kaji siffa ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi da yawa ya yabu masu hakuri ya ainihin fadi darajojin su da falalolin waɗannan masu hakuri da kuma sakamakon su a wajen Allah ranar tashin alkiyama wa aqqan nas annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi kamewar mutane manzon Allah baya maula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya tumasanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya raraka a aqqan nas sai a kwana uku ba a ci abinci ba a gidansa ba mai ji sai ai wata biyu ba a hura wuta ba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyanci iyalansa akan haka kai haka kake da ka dan ji matsi ka fito ka dinga tsiwa kenan ka fito ka dinga wallahi tallahi ana ji a jika fa al'amura fa sun fa kai yanda zaka kai fa wallahi ana cikin masifa ana cikin bala'i wallahi ga ubangijin da ya saka a cikin wannan ya fi ka sani shi kake kai kara wajen bayansa ko ya akai dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam a aqqan nas yana da kamewa da haka wannan ɗabi'a ta raki ba ɗabi'a bace ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai da raki yana da kamewa a aqqan nas duk wani mai kamewa wanda in yana cikin matsi sai dai ya koma zuwa ga Allah ya kai kukansa zuwa ga Allah ba zai kai karar Allah zuwa ga bayinsa ba to wannan duk wani mai irin wannan ɗabi'ar bai kai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fi kowa wannan ɗabi'a ta kamewa in an samu fani'ima in ba a samu ba a yi haƙuri haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu ji warwarar wannan karatun a can ciki don haka a aqqan nasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kamewa shine mafi kamewar mutane wa aqqan nas mafi kyautar mutane manzon Allah ba marwaci bane kana da rawat wallahi ba halayen annabi sallallahu alaihi wasallam kake koyi da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya ruwa har annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda ya gafa su fahimci addini ba sosai ko imanin su bai zauna ba ya ma fitin kuda musu kudi yace kar su zarge ni da rowa ni ba marwaci bane kar su halaka ta hanyar suffanta ni da rowa shi yasa in yazo in kazo ya baka annabi ba a taba zuwa a ce har rance yakan yi ya bayar sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka duba yanda yanzu muke ka duba yanda ƴan uwan mu suna cikin wani yanayi ana cikin bukatu amma kowa ya rike kowa kawai in ya ji dadi ya samu iya nasa na bukatar ba ruwansa da na sauran mutane to kaji annabi sallallahu alaihi wasallam aqqan nas ba za ka zama kayi koyi da dabi'ar annabi ba sallallahu alaihi wasallam kana ruwa kina ruwa to ba kai koyi da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko wannan littafin sunansa akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam saboda haka daga cikin kyawawan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah yana da kyauta an ce yafi iska sakakkiya kyauta ka duba yanda in ana iska ko ina sako da lungu yanda take shiga saboda kyauta irin ta iska ba ruwanta da kai ka bata mata ko baka bata mata in ta tashi kowa ba shi take an bayyana ba za ta ware wasu mutane ta ce wayannan sune yan gidana ko su muke shiri da su barin ba su su shaki iska su sha iska rago ta hana su ba kowa ba shi take ta ba yara ta ba manya ta ba tsofaffi ta ba maza ta ba mata ta ba musulmi ta ba kafiri to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta akwai lokacin da ya dinga yin wata irin kyauta da waɗanda yawa kyautar musulunta suka manya-manya ne jagorori ne a cikin al'ummominsu a cikin ƙabilunsu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ran da ya ba wani daga cikinsu raƙumi 100 raƙumi yirkirkice ya rasa yanda zai raƙumi 100 aka ba wannan aka su uku kowa ya koma ya ce kai wallahi daga wajen mai kyauta muke kai wallahi ku musulunta wannan addinin ba na marwata bane mai wanda ya zo da wannan addinin yana yin kyauta irin kyautar wanda baya tsoron talauci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba marwaci bane wannan baya nufin kuma ka shi kai kyauta shiga daka kai kuka a'a kai gurgurdan imanin ka kai amma kar ka sufanti da ruwa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ba marwaci bane an fahimta wa aqqan nas la yabitu baraka ji wata dabi'a wanda sai wani da wani la yabitu dirham la yabitu indahu dirhamun wala dinar kudi baya kwana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan ba mabukaci la yabitu indahu dirhamun dan ka san shi na daban ne dinare baya kwana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wala dirhamun dirhami baya kwana a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala dinarun ballantana dinare in ma yana nan ya tuno zai shiga ya dauko ya bayar sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan dan a sake tabbatar ma cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqqan nas shine mafi kyautar mutane saboda kyautarsa shi ba ma ya ajewa kamar yanda wani mai waka yake cewa bai aje dukiya ba shi dai kyauta yayi khairul khalqi an ka ba manyan ayoyi an fahimta yace bai aje dukiya ba shi dai kyauta yayi dan haka ba tara dukiya ya dinga yi ba in an kudin yazo za a yi bukata yanzu nan zaka ji ana tsi amma da kudi yazo ana babu ba ci abinci ba ai kaza ba amma da manzon Allah ya samu kudi yanzu nan za a yalwatawa iyali makwabta su sani sahabbansa duk mabukata su sani kar ka zamanto kawai daga kai sai danka sai matarka yan kana da halin ma ba za ga akwai masu wannan tunanin da masu wannan halin mutum yana da wadata amma kawai masu morar wadatarsa ƴaƴansa da matansa a wannan kam ƴan uwansa ba su da rabo a ciki ballantana makwabta da sauran mutanen gari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da wannan dabi'a ta kyauta Allah ka azurta mu da ita wala yusalu shay'an illa a'ta kaji wata dabi'a zaka iya ka gwada gani amma fa mutanen mu fa su san cewa in aka ce ka bayar baka hanawa yace wala yusalu shay'an ba a tambayar manzon Allah wani abu illa a'ta sai ya bayar har sahabbai ma suna kwabar masu tambayar sa wani abu saboda shi dabi'ar in dai aka ce ya rasulullah ina son ka banka za bayar wa zai an ce akwai lokacin da aka yi masa kyautar wata riga ya sako ta tayi wani kaya sun mai kyau wani sahabi yana kallon sa yace ya rasulullah ina son kayan nan kana son su yace shi to ba komai yana zuwa gida sai tube sai yasa aka kawo masa sahabbai suka yi mata suka ce amma baka kyauta ba kayan nan annabi sun masa kyau yana son kayan nan kawai ka san kuma an ce ya bayar baya hanawa Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu mala wallahi mala karatun da ya gashi dai mai dadi amma wahalar aikatawa da haka yace to shi kuma shi yana da manufa yace shi so yake yi ya adana wannan kayan in ya mutu ai mallaka fa ne ya zama tufafin da ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma shi aka yi mallaka fa yana taba jikin sa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba tambayar sa wani abu da yake da shi ya hana shine wala yusalu shay'an illa a'ta ba a taba tambayar sa wani abu ba face sai ya bayar wala yuwajihu ahadan bima yakrah sannan baya fuskantar wani da abin da baya so baya tsokana ya san baka son suna ba zai kira ka da shi ba ya san akwai wata tsokana da ake ma baka so ba zai tsokane ka ba ya san akwai wata inkiya da ake ma baka so ba zai ma ba ya san akwai wasu irin abubuwa wasu halayya da baka so a yi maka baya yi wala yuwajihu ahadan annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk wanda ya zauna da shi sai ya ji dadin zama da shi haka ake so ka zama ka fahimci halayyar mutane wani ka san ga yanda yake baya san kaza dan ka kuyi rigima kakkai kar ka zama kai kowa tsokana sa kake ka tsokani wannan kullun a ganka kana ta fada da mutane saboda ka tsokani mutane annabi sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan baya fuskantar wani bima yakrahu da abinda wannan din baya so zai fuskance ka ta irin abinda kake so وَيُبَاسِطُ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ sannan yana sakin fuska ga kowanne cikin sahabbansa ba wasu wayannan su masu kudi ne ko masu mulki ne ko manyan mutane su yake saka wa fuska talakawan cikin sahabban yana daure musu fuska annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka da akan ka samu dama ka samu mulki ka samu matsayi ka samu mukami a wajen aikin ku ko ka zama oga a wajen kasuwanci ka zama kai ne alhajin to ka zamanto na kasa da kai kana mu'amalanta su da sakin fuska annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa ya kasance yana sakan musu fuska wa yubasidu kullu ahadin yana sakin fuska ga kowanne daya min ashabihi daga sahabbansa hatta yazunna annahu a'azzu alai kai har sahabi yakan tsazzaci shi yafi girma da matsayi wajen manzon Allah min jami'i ashabi sama da dukkan sahabban duk wanda annabi zai mu'amala da shi sai ya dauka anya ba shi yafi kowa matsayi ba cikin sahabban nan aruwansa da talaucinka ko rashinka ko miskinancinka ko ainihin wato tawayar gabobinka annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake mu'amalanta sahabbansa in talaka ya gayyace shi yaje in mai kudi ya gayyace shi yaje sallallahu alaihi wa alihi wasallam in sabgar wani cikin sahabbansa ba ruwansa da kudi ko rashin kudi wadata ko rashin wadata ba selecting yake yi ba cikin sahabbansa wayannan sune yan mowa wayannan yan bora da wayannan zai mu'amala baya mu'amala da wayannan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yanda yake mu'amalar sahabbansa saboda yanda yake daidaita su wajen mu'amala har kowanne ɗaya daga cikin su yana tsammani kamar shi yafi kowa girma daga cikin sahabban sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kaga in ka zama shugaba a guri to ka siffantu da irin wannan siffa ta kokarin jawo na ƙasa da kai da kokarin tausaya musu da nuna musu ainihin tausayi da ja a jika da sakin fuska da sauransu to zamu tashi wa kana ashaddu an-nasi haya'an ya fi kowa kunya sallallahu alaihi wa sallam abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk